ni niza safada safada alkawarin da nayi koda da nauyi zan rike kina kyau nada riya ki bar fushi ki mur musa nake kallon ki na ji sanyi tsoro nake yazan in babu ki wallahi kin yi mun kin halin ki ya wadatar mun hawaye na ki zana share na kore dukkanin bakin ciki zokwaliya ki mun sako a tamfar ki wacce za ta fi mun sai na ce miki ke so na baki tuwai zana kai ki don ki yi farin ciki
har abadan da'iman kai zana so ne a rayuwata ka zamo madubi ina habibi anta nuri da kai da ni to ni mun bar sahun maso ya mun shige sahuna masu kauna roƙon amana da tausayi idan ina da kai a bar nini dan kai kaɗan kaka ishe nini silar farin ciki na maya ya kuna dan saurayi wallahi ka
Habibti nai kuka ina kukar rashin ki zanyi hauka sai yaushe ne ko zana daina wayo ni kaina wayo farin ciki Har abadan da'iman ki zana so ni a rayuwata kin zamo madubi ina habibtina anti nuri